الرحمن الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda da ikonsa da yardarsa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin suna kasago a nan garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi namu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kam sami'a siffa min sifati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato siffa guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba amanta ba mawallafin littafin shine Mustafa Ahmad Asim Ad-Dahdawi har yanzu dai bamu gushe ba da kwantan karatun mu wanda shedan ko na ce shedan ya mantar da mu bamu cike ba a wancan karin kuma wato muka tashi shine gabar da malam yace wa kana yukayyiru nisa'ahu baina talaqi wal baqa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba wa zabi wato a matansa wajen saki da kuma wato wajen wanzuwa wato da shi idan wani abu ya taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada zabi a wannan matar cewa idan tana bukata ya sake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sake ta idan kuma tana bukatar zama da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai zauna wato da ita kamar yanda in ba amanta ba a lokacin da muke magana akan mata yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka kafin ya dukuli da su mun ba da labarin cewa ya saki wata mata mai suna Fa'imatu binti Dihaq al-Kilabiyya wato manzon Allah ya sake ta muka ce dalilin da yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ya ba ta zabi ne tsakanin wato duniya da lahira wato sai ta zabi duniya shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya sake ta Hadisi ya tabbata daga bakin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa lamma amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam yatakayyaru azwajahu cewa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zabi wato a matayansa tace bada abi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya fara da ni kala sai ya ce min inni zakirul laki amra ni zan fada miki ko ni zan tunatar da ke wato wani al'amari manzon Allah ya fada wa Aisha haka sai ya ce fala alayki Allah ta'ajali bana so a gare ki wato ki gaggawa wajen zartar da wato hukunci wato akan sa hatta tasta'amiri abwai har sai kin je kin nemi wato umarni wato na mahaifanki manzon Allah ya fada wa wato Aisha qalat sai Aisha ta kada baki take cewa a wannan lokacin wa qad ya'lamu anna abawayya lam yakuna ya'muruni bi furaqatihi tace alhali manzon Allah din ayya sani iyayenta ba za su umarce ta su rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da yazo yana ba ta wato zabi wajen wato zama da shi ko kuma rabuwa da shi amma dai kada ta yi gaggawa har sai ta je ta nemi wato shawara ko wato umarnin wato iyayenta qalat tace summa qala inna allaha sannan abin nan Aisha wato sai tace abin nan tace a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasula wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil musanati min kunna ajran azima wa in abuna minana in kuntuna turudina la minana in kuntuna turudina ayat minene Allah madaukakin sarki ya saukaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntuna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umattiukunna wa usarrihukunna sarahan jalila wa in kuntuna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima. Wannan shine ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake bibiya wato daki bayan daki yana neman wato shawara a wajen su, cewa ya kai wannan annabi ka fada wa wato matayanka in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, har in kun kasance rayuwar duniya kuke so da kawar ita duniya din, to fata alaina ku taho umattiukunna naji yadda ku da'i na baku mata'atu dalal wa usarrihukunna sannan kuma na sake ku sarahan jamila saki wanda yake wato mai kyau. Sai Allah ya ce masa kace musu in kuntunna turidna Allah wa rasula, amma idan Allah kuke so da manzansa waddaral akhirah da kuma gidan lahira, to fa inna Allah a'adda lil musanati minkunna ajran azima, lalle Allah madaukakin sarki ya tanadawa wacce ta kyautata daga cikin ku wato lada mai yawa. Kowace manzon Allah idan yaje neman shawara ta sai ya karanta mata wato wannan ayar, saboda Allah madaukakin sarki wato ya umarce shi. Aisha tace gabaki ɗaya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye wato matansa yana faɗa musu waɗannan matansa guda tara da suka rage, amma kowa sai ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira kamar yadda Aisha ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja bakin sa ya yi shiru. Allahumma illa Aisha tace sai ɗaya daga cikin matansa kamar a wata ruwayar ita ce ta zabi wato duniya sai manzon Allah ya sake ta, la'alla ita ce waccan baiwar Allah da muka faɗa. Fatima wato bintu wato Dihaq ita ce ta zaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta. To menene dalilin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar da take cikin suratul Ahzab cewa kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umattiukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Waɗansu daga cikin malamin suka ce dalilin saukarwan shine ɗaya daga cikin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta nemi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya saya mata wato kayan qaro wato kayan ado. Sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ta nemi manzon Allah ya saya mata na zinare. To manzon Allah ba shi da halin da zai saya mata ta zina na zinare, sai ya saya mata wato na azurfa, sai ta nuna ba ta son wannan na azurfa. To sanadiyar da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar kenan, ya kai wannan annabi ka faɗa wa wato matanka in har kun kasance duniya rayuwar duniya kuke so da kawar rayuwar duniya, to ku tafo dan ji yadda ku dadi sannan na sake ku. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a gabaki ɗaya matan manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam guda tara suka haɗu suke nema su kallafa wa manzon Allah daga cikin irin nafaqat wato ababen da zai ciyar da su abinda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi. To shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wancan ayar da muka karanta a ɗazu. Waɗansu kuma suka ce a'a ba duk matan manzon Allah ne suka dora wa manzon Allah wannan dawainiyar ba, wasu daga cikin su ne suka dora wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato dawainiya din. Daga cikin su suka ce akwai hin abin nan, daga cikin su suka ce akwai Aisha bintu abin Abubakar, sannan ta biyun su suka ce wato akwai Hafsa bintu Umar, ta ukun su suka ce akwai Hindu wato bintu wato Umayya, ta fudin su kuma suka ce daga cikin waɗanda suka ɗora wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai Saudat bintu Zam'a. Waɗannan mataye guda hudu su ne suka haɗa kansu suka ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba zai iya ba, shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin ya kwace wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam wato faɗa in kuntunna turidnal hayata ad-dunya wa zinataha, ar in kun kasance rayuwar duniya kuke so da kawar rayuwar duniya, to fata alaina ku tafo umattiukunna zan ba ku yadda ku da'i. Malamai suka ce a cikin ayar ayi at-taqdim wat ta'khir, an gabatar an jinkirtar takadirin maganar ai sai an yi saki ake bada mata atul dalal amma sai da aka fara gabatar da mata atul dalal tukunna sai aka zo aka gabatar saki aka ce umatti ukunna wa usarrihu kunna naji yadda ku dadi sannan na sake ku ai takadirin maganar shine usarrihu kunna wa umatti ukunna na sake ku naji yadda ku dadi na ba ku wato mata atul dalal amma in kuntunna turidna wa in kuntunna turidna Allah amma idan Allah kuke so wa rasulahu da kuma manzansa wa daral akhirah da kuma gidan lahira to fa inna Allah lalle Allah a'adda lil muhsanati min kunna Allah ya tanada wa masu kyautatawa daga cikin ku mi ajran azima wato lada wanda yake mai yawa idi wato Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai matan manzon Allah ba su saki dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba zai iya ba sanadiyar wannan ne ma malume suka ce manzon Allah ya musu yaji na wata guda din nan wanda ya tafi masallaci ya je ya zauna saboda sun dora masa abinda ba zai iya ba kuma bayan ya dawo ma Aisha take cewa ka ce sai wata kuma watan bai cika ba ka dawo sai ya ce mata ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza ya hada yatsinsa guda 10 ya sake yin haka dana uku sai ya lankwashe yatsa guda 1 yana so ya nuna mata wata yana yin 20 da nawa wato 29 wato a babu musali to lamari na mata zamantakewa da su wato sai hakuri hatta ga matan gidan babban gida sun dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba zai iya ba kuma yawancin su da man dabi'ar su ne wato godiyar mi wato godiyar mai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi mai narko yake cewa iddalatu fil nari wa ra'aytu aksar ahliha an-nisa nayi tsinkaya cikin wuta sai naga mafi yawan waɗanda suke cikin wutar mata ne yakfurna suna yin butulci aka tambayi manzon Allah a yakfurna amma suna yi butulci a Allah ne sai manzon Allah ya ce musu a yakfurna al-ashira suna yin butulci ne a abokin zama sai ya ce fa in ahsanta ila ihdahunna dahara idan ka kyautata wa ɗaya daga cikin su tsawon lokaci sun mara'at minka shay'an sai ta ga wani abu wanda bai mata ba na rana ɗaya tallin tal in ba ai sa'a ba manzon Allah ce sai ta ce mara aitu minkal khaira qad ni ban taba ganin alkhairi a tattare da kai ba duk abin da ya mata na tsawon kwanaki la Allah sun shekara 5 6 7 8 amma abun wata ɗaya sai ya sa ta manta alkhairin wato shekara 5 din nan saboda ita dabi'ar ta ne da Allah madaukakin sarki ya rince ta akai wato sai sai ɗan kaɗan daga cikin su shi yasa ma a wani hadisi manzon Allah ya sake cewa al-fusaquhum ahlun nar wato fasikai ɗan wuta ne idan manzon Allah sai aka tambayi manzon Allah man humul fusaq su wane ne waɗannan fasikan ƴan wuta sai manzon Allah ya ce humun nisa wato su ne mata wani sahabi daga cikin sahabbai sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alasna ummu hatina ba su ne iyayenmu mata ba wa azwajina da kuma matayenmu na aure wa abana'ina da kuma ƴaƴayenmu mata waɗanda muka haifa sai manzon Allah ya ce masa bale eh su din ne dan kar ma ya sake tambayar manzon Allah meye dalilin da ya sabbaba musu shiga wutar sai manzon Allah ya ce izabtulinna idan aka jarrabe su la yasdirna ba sa iya yin hakuri sai yace wa iza uqina idan kuma aka ba su la yashkurna ba sa yin godiya waɗannan abubuwa guda biyu manzon Allah ce shine ke sabbaba musu shiga ina wato wuta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah da aka yi wannan sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana ba su zabi idan wacce take zabi duniya da kawal rayuwar duniya to shi a gidan manzon Allah babu wannan dan haka zai iya sauke mata taje ta nemi wato duniyar ta shi dai manzon Allah ina yake nema wato lahira a babu musali ina ga sanadiyar wannan nema malam gaba ta gaba sai ya kulla da cewa zuhuduhu sallallahu alaihi wasallam wato irin gudun duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki a gaba ta 398 yake cewa kana yati alaihi shahrun wa laysa lahu min at-ta'ami suwa ma'i wattam wata yana iya zakke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu komi a cikin gidan manzon Allah suwa ma'u wattam wato sai dai ruwa da dabiyu kamar yadda Aisha matarsa ta bada labari a anta wato Urwa bin Zubair tace ana iya jinjirin wata ya wuce sannan wani jinjirin watan ya wuce sannan wani jinjirin watan ya wuce ba a fura wuta a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Urwa ya tambayi Aisha to akan me kuke rayuwa tace muna rayuwa ne akan aswadai wato baqaqan nan guda biyu sune dibino da ruwa tace sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da waɗansu makwanta waɗanda suke masu kiwon dabbobi suna tatsowa nonan dabbobin su suna kawowa gidanwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malam yace wata yana iya wucewa a gidan manzon Allah ba komi a wurin manzon Allah sai ruwa wato da dibino malai ce waqattu wafiya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa dur'uhu marhunatun inda yahudi wato abinda dur'uhu wato silkansa yana abin mi jinginarwa a wajen wani ba yahudi har manzon Allah ya bar duniya cewa mi akwai silkansa na yaki a wajen wani ba yahudi ya bashi jingina a wata ruwayar aka ce manzon Allah din ya karbi sha'ir ne wato a wajen sa abincin da za a ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan mutuwar manzon Allah aka karbiya wannan mi wannan bashin aka karbo silkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa a gaba ta 399 wato da tara yake cewa wa kana la yashba'u min khubzin sha'ir yawmaini mutatabi'ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya koshi da gurasa ko waina na sha'ir wato yawmaini kwana biyu mutatabi'aini wato ajire yau ya ci waina sha'ir ya koshi gobe ma ya ci waina sha'ir ya koshi ajire manzon Allah baya haka cewa idan yau an koshi ba lalle ne gobe mi a koshi ba ba kaman ni ko kai ba la'alla yau idan muka samu tuwon biskit tuwon dawar mu mu ci mi tatil mu sharuwa gobe ma mu sake ci mu ci mi tatil mu sharuwa to shi manzon Allah bai cika samun abin da zai koshi da shi ba duk da waɗansu malume sun ce ikhtiyaran li nafsi ko ikhtiyaran ala nafsi cewa manzon Allah din ne wato ya zaba wato kansa haka yake cewa wa kana yabitu layali mutatabi'atun dawiyan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwana layali wato darrika masu yawa cewa mutatabi'at wato ajere dawiyan wato bi ma'ana ja'ian wato cikin sa yana yin da yaso da yawa manzon Allah da yunwa yake kwana in ba a manta ba ai mun taba hadisi wani cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da daddare yunwa ta matsa masa ya fito ana cikin haka shi ma sai ga Abubakar ya fito sai suka kitu da manzon Allah ya yace wallahi yunwa shi ma Abubakar yunwa Umar shi ma gashi nan ya fito shi ma ya yunwa sai manzon Allah ya ce ku zo mu je gidan wani suna zuwa gidan wannan sahabi din kaman Allah ya sanar da shi halin da manzon Allah da sahabbansa suke ciki zuwan suke da wuya a cikin daren sai ya kamo wata akuya daga cikin awakinsa sai ya yanka ya fede a daren ya gasawa manzon Allah da shi da Umar da Abubakar naman suka ci suka koshi suka sharuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abubakar da Umar a wannan lokacin summa la tusaluna yawma idzin anil na'im wallahi tabbas sai an tambaye ku dangane da ni'imar da aka mu kenan miye makasudi ko miye muhallin shahid cewa mi ya fito da manzon Allah daga cikin gida shine wato yunwa da haka shi yasa adam malam yace sau da yawa cewa kana yabit ya kasance yana kwana layalin dararruka masu yawa mutatabi'at waɗanda suke bibiyan junansu ba dare ɗaya ko biyu ko uku ba dare ne a jere amma kuma yana kwana sallallahu alaihi wasallam wato dawiyan wato cikin sababu komi wato a ciki cewa wannan ba dan komi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da zuhud me ya zuhud shine wato kin wato duniya kar mutun ya sa wato rayuwar duniya a gaban sa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin abadila ko ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-hasir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kwana wato akan tabirma fa qama sai manzon Allah din wato sai ya tashi wa qad asarati jandi sai gashi tabirmar ta yi tasiri a gefen manzon Allah gurbin tabirmar wato ya fito la'alla tabirma ne ta kankan dibino ko tabirma ne ta gaba ko abin da ya kama da haka kuma ya kwanta ba tare da la'alla wato akwai mayafi ba wato a ciki to kwanciyarsa ke da wuya taburmar ko gurbin taburmar ya fito daga cikin abin nan ban sunansa jikin manzon Allah sai sahabbai sai suka kada baki suka ce wa manzon Allah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah yake cewa lauka kazna laka abin nan wada'an da mun tana da maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada'an wato abin taku ko kuma wato abin shimfida faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mali wad dunya ni ina nake da duniya ma ana fi dunya ni ban zamo kowa ba fa a cikin duniyar nan illa karaqibin sai mahayin wato dabba ne istadalla bi shajaratin yaje ya futa a gindin wata bishiya summa raha wa zahaba sannan kuma ya hau dabbarsa wato ya tafi shikenan manzon Allah ya dauki kansa a rayuwar duniya tamkar mutumin da yake matafiyi ne akan jakinsa ko raƙuminsa sai ya gaji sai ya zo ya dan tsaya a gindin wata bishiya sai ya dan huta sai ya hawa to dabbarsa yayi ya tafi saboda rayuwar duniyar gabaki ɗaya rayuwanta mai dan kankani ne kamar yanda yace a amaru ummati baina 60 aw 70 shekarun al'umma ta suna riga tsakanin 60 zuwa nawa 70 ba kowa ne yake haura 70 a cikin su ba wato sai an kada shi yasa shi ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya shekarun sa 63 ne yayi mi wato ya riga wato ya bar duniya a babin musad shi yasa wata rana manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake fada wa wato Abdullahi dan Umar yake ce masa kun fi duniya ka annaka garibun aw adiras sabil ka zamo a cikin duniyan nan ka annaka garib tamkar kai bako ne kawai ya je wani bakunta ne ko badade bako kan ai ko badade ko bajima zai dawo ina garinsu au abirar sabil ko kuma ka zamo tamkar mai tsallake hanya ne ka zo bakin kwalta ne kana jira abun hawa su wuce kai ma ka wuce ka tafi abinka to haka manzon Allah ya ce wa Abdullahi dan Umar ya zamo a rayuwarsa ta duniya shi kuma Abdullahi dan Umar din sai yake karawa idza asbahta fala tantazurul masa idan ka wayi gari kada ka yi tsammani zaka kai yaushe yammaci yace wa idza amsayta idan kuma kai yammaci falatan tazuru saba kada ka ce zaka kai mi safiya kenan kullum mutun yaji aransa shi cewa ashire yake zai mi wato zai bar duniyar nan saboda ita duniya wato ba gida ne wato na dawwama ba suka ce fa in ishta alfan summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabr idan ka shekara 1000 sannan bayan 1000 ka kare shekara 2000 to babu makawa sai ka wayi gari ka samu kanka a cikin ina wato a cikin kabari qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Allah ya ce musu Allah ya ce ka ce musu lalle mutuwan nan da kuke guje mata fa innaha mulaqikum to sai ta riske ku summa turadduna ila alimil ghaib sannan az maida ku zuwa ga masanin abin da yake boye abin da yake a boye wa shahada da abin da yake a bayyane fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar ku wato ta duniya Allah madaukakin sarki yana fada wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhu zaharatal hayatid dunya linaftinakum fi warizqu rabbika khairun wa abqa Allah madaukakin sarki yake cewa manzonsa sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaika kada ka mika wato idaniyarka idanuwarka kar ka mika su ila ma matta'ana bihi azwajan minhu zuwa ga abin da muka ciyar da su dadi wato na mata cewa kada Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da irin da abin da Allah madaukakin sarki ya bawa wato kafirai na kawar rayuwar duniya haka Allah madaukakin sarki yake so ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa minena zaharatul hayatud dunya wato na na rayuwar wato duniya Allah ya ce mun yi haka ne ba dan komai ba linaftinahum domin mu jarrabe su ija Allah madaukakin sarki kenan ana ba wa mutum rayuwa ce ta duniya ba dan komai ba wasu ba saboda mi jarraba sai Allah ya ce warizqu rabbuka khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi sannan kuma shine mafi wanzuwa shi yasa Allah madaukakin sarki yace walaula an yakuna nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani biyut inna waj'alna Allah yake cewa ba dan kada mutane su zamo al'umma guda daya ba duk su kafirce wa Allah ba Allah yace da mun sanya wa waɗanda suka kafirce wa Allah libiyutihim suqufan min fidda cewa rufin gidajensu ya zamo wato na azurfa ne wa ma'arija alaiha ya zaharu sannan matakala matakalar da za su hau su je wato cikin benayensu shi ma da Allah madaukakin sarki ya sanya musu na azurfa ne amma idan aka yi wa arna haka to waɗanda suke musulman ma sai su kafirce dan su samu wannan abu shi yasa Allah madaukakin sarki wato bai yi ba shi yasa sai ya bar waɗanda suke masu imani a cikin wato irin wato wannan hali shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada wa manzon sa wannan a wani wajen Allah madaukakin sarki ya sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabaraka allazi insha ja'ala laka khairan min zalik albarka ko alkhairi ya tabbata ga wannan wanda in yaso zai sanya maka alkhairi fiye wato da haka idan Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar wala alkhairi ne wanda yafi jin dadin rayuwar duniya shine waɗansu aljanu ko kuma waɗansu wato gidajen aljanna wanda koramu wato suke gudana wato a ƙarƙashin su idan Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace wayaj'alu laka qusura sannan kuma Allah ko wayaj'alu laka qusura sannan kuma Allah din madaukakin sarki zai sanya maka wato benaye wato a gidan aljanna kenan gidajen aljanna da manzon Allah zai samu yafi wannan na rayuwar mi wato duniya din ababin wato musal shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hadisi yana faɗa kamar yadda Anas bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma la aisha illa aishal akhira ya Allah babu rayuwa sai rayuwar wato lahira saboda duniyar nan duk yanda mutun ya rayu ya ji dadi a cikin ta to idan dai bi Allah ba to idan ya je lahira din to zai yi wato da na sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi yake cewa za a kawo wanda yafi kowa jin dadi a rayuwar duniya shine on top wajen jin dadi sai a zo da shi sai Allah madaukakin sarki ya sa a tsoma shi a cikin wuta ana tsoma shi sai a dauko shi sai a je shi gefe sai a tambaye shi cin ka taba jin dadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yace shi bai san wani dadi ma a rayuwarsa tsome aka masa a cikin wuta sannan manzon Allah yace za a zo da wanda yafi kowa shin wahala a duniya sai Allah ya sa a yi tsoman sa a cikin aljanna sai a fitar da shi sai a aje shi a gefe sai a tambaye shi shin ka san wata wahala sai yace shi tunda Allah madaukakin sarki ya halice shi bai san ni wato wata wahala ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kaddara wa bayinsa na kwarai su sha wahala a duniya ba dan komai ba su je lahira su sha dadi shi yasa hadisi yace a duniya sujunul mu'min wa jannatul kafir wato duniya kurkuku ne na mu'minai sannan kuma aljanna ne na waɗanda suke wato kafirai waɗanda suka wayi gari suka samu kansu wato a halin kafirci babin Allah babu sai Allah madaukakin sarki din ya ba su wato duniya din kuma su wayi gari su je lahira wa malakum fil akhirati min qalaq sannan a lahira kuma ba su da wani sakamako a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba ya kasance ga baki daya ya tafiyar da rayuwarsa akan cewa halin da muke karantawa a yanzu ba cewa wannan halin da muke faɗa cewa manzon Allah ya kasance kwana uku ba dora ba ko wani abin da ya kama da haka malumin suka ce wani lokacin amma wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun abincin da zai ci sannan kuma ya koshi sannan mun karanta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dan gaye ne cewa yana yin ado hatta yana da rigar sama na karban wato baki idan baki sun zo masa mun karanta a baya hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alkabarsa wanda ya ware na zuwa mi wato masallacin wato juma'a a babin usali ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki bai hana bawansa na kwarai wato ya ji dadi a rayuwarsa wato na duniya ba abinda aka hana shi ya kallafa wa kansa ne dole wato sai ya ji wato dadi shi yasa Allah madaukakin sarki yace kul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya kalisatan yawmal qiyamah kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamu Allah madaukakin sarki yace wa manzansa qul ka fada musu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wane ne ya haramta kawar Allah wanda ya fitar da ita ga bayinsa cewa mutun ya sa riga mai kyau ya ado waye ya haramta inji Allah madaukakin sarki wa tayyibatu minar rizqi sannan kuma waye ya haramta wato dada dan abubuwa daga cikin arziki mutun ya ci mai kyau ya sha mai kyau waye ya haramta shi sai Allah madaukakin sarki yace kul ka fada musu ya kai manzon Allah hiya lil ladzina amanu daman Allah madaukakin sarki yayi wadannan arzikin da cin abubuwa mai dadi ne lil ladzina amanu ga wadanda suke masu imani fil hayatid dunya a rayuwar duniya ashe duk wannan kayan more rayuwar da Allah madaukakin sarki ya kawo shi duniya yayi shi ne ga masu imani arna da suka samu sun ci albarkacin masu wane ne imani shine qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya sai Allah ya ce kalisatan yawmal qiyama sannan kuma nasu ne kadai a ranar tashin alqiyama waɗanda suke masu imani sune za su samu arziki da su samu dadadan abubuwa waɗanda suke kafire da arna da mushrikai su ba za su samu wannan jin dadin a rayuwar duniya ba sai Allah madaukakin sarki ya ce kazalika nufassilul ayati kamar haka ne muke rarraba wato ayoyinmu liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke wato masu sani kenan Allah bai hana mutum idan yana da wadata ya dinka kaya mai tsada ba Allah bai hana shi idan yana da wadata ya ci abinci mai kyau gudu Allah madaukakin sarki bai hana ba abinda shari'ar musulunci ta hana shine wato almugozaranci a babin musali wannan kan shari'a Allah ya hana yace wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku dinga yin israfi lalle Allah madaukakin sarki baya son masu israfi shi yasa ma a wani wajen Allah yace wa huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da yake bayan kasa gabaki dayansa duk Allah yayi dan masu imani ne su ci su more su shakata su yi wane ne matukar shakatawarsu da morewarsu da arzikin su ba zai shagaltar da su akan wato bin Allah madaukakin sarki ba saboda yawa waɗansu idan aka ba su arziki sai arzikin ya zame musu wato fitina sai ya zame musu sanadiyar wato mi atansu kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira da yawa idan Allah madaukakin sarki ya ba su arziki sai su zama kuma masu fada da dokokin Allah madaukakin sarki kamar yanda da Allah ya ba wa qarunu arziki da yana tare da annabi Musa kullun baya rabuwa da annabi Musa amma da Allah madaukakin sarki ya azurta shi sai ya zama abokin fadanwa annabi Musa alaihi salam wannan kuma arzikin nasa sai ya wayi gari sai ya zame masa mi nikima ba wato azaba a ranar tashin alqiyama har yau har gobe qarunu yana nan yana ta nitsewa a cikin wato kasa da Allah ya ce fakasabna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana min al-muntasir haka Allah madaukakin sarki ya fada kasa ta kame qaruna Allah da shi da gidajensa duk da abin da ya mallaka Allah fa da ya tashi ba da labarin dukiyar qaruna ba dukiyar ya ba da labari makullan dukiyar Allah ya ba da labari makullan shi yace wa inna mafatiha wulatanu'a mi makullan wato dukiyar ta yi nauyi ga mazaje waɗanda suke ma'abuta mi ƙarfi to ya ita kuma dukiyar take tunda da makullin da za a bude taskar ma aje a ga dukiyar sai majiya ƙarfi ne da ƙar suke dauka to ita kuma dukiyar trailer nawa za a zo da ita a kwashi dukiyar amma da bai bi Allah ba sai Allah ya sanya wannan dukiyar ta zame masa wato ni azaba a wurin Allah madaukakin sarki hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an yara akthara nikmatihi ala 'abdi Allah madaukakin sarki yana so ya ga gurbin ni'imarsa akan bawansa yusailin da ya masa ni'ima to a ga wannan alama kar ya ce ba zai ci ba ba zai sha ba dan ya zama wato marowaci gar mutane su roke shi suka ce innal baqila fa in afadatul gina la tura alaihi makayulul faqad lalle abin nan marowaci koda ya zama mawadaci sai an ga alamomin talauci a tattare da shi meye dalili ba zai sa mai kyau ba kar mutane su roke shi ba zai ci mai kyau ba dan kar mutane su yi mi su roke shi kuma dukiyar za ta zame masa abin tambaya a gaban Allah ranar tashin alqiyama cewa za a tambaye shi min aina kasaba wa min aina anfaka ta ina ne ya samu kuma ta ina ne ya ciyar da dukiyar kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah madaukakin sarki ya kira wato ƴaƴan Adam ya bani Adama ku zuzinatakum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan Adam ku riki kawarku a yayin kowace sallah kun ga sallah ma fa Allah ya ce idan mutum zai yi ta yi ado sai ya cancanta ado ya tafi masallaci
yazo yayin salla ba da kowane irin kaya ake zuwa ina mi masallaci ba sai kaga wani zulekar sa ta kwanciya da ita zai zo ina masallaci wani kayan sa ma na bakanikanci da shi zai zo masallaci ko abin da ya kama da haka an fi so idan mutum zai zo masallaci ya cancada mi ado saboda Allah ya ce kuzu zinata kuma inda kulli masjid ku riki wato adanku kun ga nan ma Allah madaukakin sarki yana umarni da yin mi ado shi yasa manzo Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jimal Allah mai kyau ne yana son wato mi mai kyau sai wani bawan Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-kibr cewa ba zai shiga aljanna ba wanda da dai da kwayar zarra na girman kai wato a cikin wato ransa ba zai taba shiga aljanna ba sai wani sahabi ya ce wa manzon Allah ai ɗayan mu yana so tufafin sa ya zama kyakkyawan wankakke takalmin sa wankakke wanene wanene sai manzon Allah ya ce masa ai inna Allaha jamilun yuhibbul jimal cewa Allah mai kyau ne kuma yana buƙatar wato kyau sai ya ce idan baka gane abin da ake nufi da girman kai ba wai ba saka kaya mai kyau ko abin da ya kama da haka ba ko rashin saka kaya mai kyau ko abin da ya kama da haka shine girman kai ba ga ma'anar girman kai shine badarul haqqi wa gamdun nas shine kin gaskiya da kuma walakantar da mutane duk wanda ya baya kin gaskiya in an fada masa kuma ya dauki mutane ba a bakin komai ba shine mai girman kai to shine idan ya mutu ba zai taba wato shiga mi aljanna ba ijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma Allah madaukakin sarki yana umarni cewa ba laifi bane ba cewa mutane su nemi abincin da zasu sa a bakin su ba zuhuri bane ba mutun ya zauna a zaure kullin yana zaune da riga mai datti babu wuci mai kyau babu shi bane ba zai nemi kuɗi ba shi almajiri a Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula fanshu fi manaqibiha wa kulu min rizqi Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama shimfidaddiya fanshu fi manaqibiha ku tafiya a cikin shashekun wato ƙasar wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin ubangiji dan haka mutun ya tashi ya nema dan ya toshe wato yunwar cikin sa kuma ya kare wato mutuncin sa kuma Allah ya ce wa idza qudiyatu salatu fantashiru fil arad wabtagu min fadlillah wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna idan aka kare sallah ranar juma'a Allah ya ce ku watsu a bayan kasa shine wa idza qudiyatu salatu fantashiru fil arad wabtagu min fadlillah ku nema daga arzikin ubangiji wabtagu min fadlillah ku nema wato daga arzikin ubangiji kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa shi yasa an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci tare da babansa Abu Dalib sannan yayi kasuwanci da dukiyar Khadija tare da yaranta wato wanda ake kiransa wato Maisara a babu musali sannan an samu manzon Allah yayi kodago wato kai kace yayi aikin kudi na kiwon dabbobi na mutanen Makka har ma yace yayi wannan kiwon dabbobin ne a waɗansu da rahim wato waɗansu ƴan dirhamai waɗanda ba su da yau kun ga duk wannan manzon Allah yayi ne don ya nemi mi abinci a babin musali dan haka ba laifi bane ba mutum ya nemi abinci laifin shine mutum a ce kawai rayuwarsa ta kare a rayuwar duniya gabaki da shi kullun ina zaka je duniya ni zaka yi duniya babu tunanin lahira a cikin ransa wannan shine wato katoton laifi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam fa a'rid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya zalika mablagu min al-ilm ka kauda kai dan gane da mutumin da ya wayi gari akan wato mi ayoyin ya kauda kai wato akan ayoyin shine fa a'rid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya ba komai yake so ba wato sai dai rayuwar duniya zalika mablagu min al-ilm wannan shine makurarsa wato na ilimi sai ka samu mutum kai bashi da aiki wato sai dai duniya yake haran babu ruwansa kai ya tara shi kullun daga fitowar rana har faduwarsa babu tunanin lahira a kansa shi kawai tunanin yau idan aka juye wancan za a samu kaza yau in aka yi wancan za a samu kaza yau in za a yi wannan in ba a yi sa'a ba kadan sai dai malakul maut ya kawo masa ziyara yana ta burace wato na rayuwar duniya a babin wato musali shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake fada wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suka wayi gari wato suke son wato rayuwar duniya ko abin da ya kama da haka
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake fada manzon sallallahu alaihi wasallam dan gane da abin nan yake cewa abin nan astaghfirullah Allah da yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam qul mata'ud dunya qalil wato rayuwar duniya wato dan kadan ne ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan wala tuzlamu fatila sannan kuma ba za a tsalince shi ba dade da fatar da take jikin wato bawon dibino idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki ya sake bada labarin wato ita duniya yake cewa innama masalul hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama ra'a misalin ita rayuwar wannan duniya din kaman misalin wato ruwa ne wanda muka saukar da shi wato daga sama idan Allah subhanahu wata'ala faqtalada bihi nabatul ard sai wato tsirran kasa suka cudanya da wannan wato ruwa din idan Allah madaukakin sarki shine faqtalada bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am daga abin da mutane suke ci da kuma wato dabbobi idan Allah subhanahu wataala hatta idza akazatil ardu zukrufaha har sai da kasa wato ta dauki wato kawanta cewa ga shuka ta fito ta yi yabanya ta fito da waɗanda mutane suka shuka da ciyawi Allah madaukakin sarki yace a wannan lokaci din shine hatta idza akazatil ardu wato zukrufaha sai da ado menene kasa wato ta dauki wato mi adanta idan Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce atatha wato abinna wazanna ahluha sannan waɗanda suke da wannan gonar wato suke zaton cewa annahum qadiruna alaiha cewa suna da iko akan wannan amfanin gonar tasu cewa Allah ya ce ataha amruna sai al'amarin wato ya zakke mata wato wani fari ko wani masifa ko abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki yace laylan da daddare auna haran ko da rana faja'al minan faja'al faja'alaha ko fa faja'alnaha hasidan sai muka sanya ta ta zama wato girbabbiya ka'allam tagana bil amsi kaman bata wadatu wato jiya ba kai ka ce wannan gonar ba ita ce wato jiya me yabanyan nan ba ta wayi gari ta zama wato girbai biya idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce kazalika nufassilul ayati kaman haka ne muke rarraba wato ayoyi liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke wato masu tuntuntuni kenan Allah ya buge misalin rayuwar duniya kaman misalin gona ce wanda sai da ta hada kawarta tai komi sai Allah ya aiko da wani fari sai ya tafiyar da amfanin gona to haka misalin wato rayuwar duniya wato take Allah madaukakin sarki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace inna ad-dunya hulatul kudra inna Allah mustakalafakum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa yace lalle duniyar nan da kuke ganin ta kaman wani dan marmari ne wato kore Allah ya sanya ku khalifa a cikin wannan duniyar ne dan ya gani za ku aikata a cikin ta to ku ji tsoron duniya ku ji tsoron wato mata domin farkon fitinar da aka fara jarraban bani Isra'ila da shi ya kasance wato dangane da mata ne a wani hadisi manzon Allah ya ce mad duniya fil akhirati illa misluma yaj'alu ahadukum ko yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam duniya bata kasance akan lahira ba kaman abin da dayan ku yake sanyawa ne a cikin kogin wato ni kogin Nil idan ya sanya wato ya kansa wato a ciki ya duba ya gani mi wannan ya tsada data ebo duk jin dadin rayuwar duniya dai kwanakin duniya bai wuce mutun ya je ya dauki ya tsasa ya sa a cikin kogi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace ala innad dunya mal'una mal'unun ma fiha ku saurara ku ji wannan duniyar da kuke ganin ta tsinanniya ne abin da yake cikin ta wato shi ma tsinanne ne manzon Allah ya ce illa zikrullah sai ambaton Allah wa mawala da abin da ya jibinci ambaton Allah wa alimin da malami wa mutaallimin da kuma wanda yake mai neman sani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazibani ja'iari ursila fi ganamin cewa babu waɗansu ko kuma waɗansu abin nan kuraye waɗanda suke jin yunwa waɗanda aka tura su wato cikin garken wato dabbobi cewa ba za su taɓa yin barna ba shine mazibani ja'iani ursula fi ganamin bi absadi laha min hirsil mar'i alami alal mal
manzon Allah ya ce ba kuraye guda biyu waɗanda aka tura su wato cikin wato garken wato dabbobi ba za su yi barna irin barnan mutumin da yake kwadayi wato a bisa wato dukiya ba duk mutumin da yake wato kwadayin wato dukiya a babin misali barnar da zai yi to ba kuraye guda biyu masu jinyunwa idan aka sake su a cikin garken dabbobi ba su isa su yi wannan barnar ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi a dabi'a ta dan adam kullum manzon Allah yace yana girma ne kuma yana ƙara wato sammi wato rayuwar wato duniya hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam yana tsufa kuma wa huwa harisun alami ala isnataini yana kwadayin waɗansu abubuwa guda biyu na farko yace mi alhirsu alal mali yana da kwadayin dukiya wa hirsu alal mi alal umri sannan kuma yana da kwadayin rayuwa waɗannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana girma kuma yana ƙara son dukiya yana girma yana ƙara son mi wato rayuwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ce ta isa abdud dinar bawan wato dinare ya wahala ta isa abdud dirham bawan dirhami ya wahala ta isa abdul qamis bawan riga ya wahala ta isa abdul kamila bawan wurin shimfidi ya wahala idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ko tsakiyar hadisin yace idza uudiya radiya fa in lam yuda sakala idan aka bashi sai ya yadda idan ba a bashi kuma sai ya miye fishi kamar yanda Allah ce fa amma lil insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram wa amma idza mabtalahu fa qaddara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahan idan Allah ya karrama shi ya masa sai ya ce rabbi akramani ubangiji na ya karrama ni amma idan ya kuntata masa arzikin sa sai ya ce rabbi ahanani lalle ubangiji na ya walakanta ni ni ya maida ni ba komai ba mu kan ai duniyar nan rakiya muka zo ko abin da ya kama da haka ka dubi mutun yana fadan munanan maganganun da idan an auna su za su iya fitar da shi daga cikin mi musulunci ba komai ba wato akan rayuwar mi duniya rayuwar da bayanta bai san abin da zai biyo mi baya ba a babin musali mun fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ko kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa yace innal ladzina la yarjuna liqa Allahi waradu bil hayatid dunya wa dama annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun Allah ya faɗi sufofin waɗansu mutane su ne waɗanda suka zaɓi la yarjuna liqa'ana ba sa wato fatan wato haɗuwa wato da mu waradu bil hayatid dunya sannan sun yadda da rayuwar duniya wadama annu biha sannan suka ji dadi da rayuwar duniya suka samu nutsuwa da ita sai Allah ya ce wallazinahum an ayatina ghafilun su ne waɗanda suke rafkana wato akan ayoyin mu idan Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ulaika ma'awahumun na waɗannan su makomansu wato wuta ne idan Allah bima kanu yaksibuna saboda abin da suke nema na rayuwar duniya matuƙar mutum ya sa duniya a gaba kawai shi sai yayi arziki ko ta yaya da manzon Allah ce inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da irin fitinar da ake jarrabarta da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitinar al'umma ta wato shine kuɗi har ma ya ce laukana libina adam wadiyaini min zahabin labtaga salisan wa la yamla'u fahu illa tura da dan adam yana da kwarai guda biyu na zinare a ce wannan kwarin nasa ne a cike da zinare wancan kwarin nasa ma a cike yake da zinare manzon Allah ya ce labta ga salisan sai ya nemi na uku sai ya ce wala yamliku ko wa ma yamliku fahu illa turab ba komai ne yake cika bakin sa ba sai mi turbaya iji manzon Allah sai dai kawai ya ji shi in burin sa zai kare ne a ranar da ya wayi gari ya same shi a cikin mi wato a cikin kabari daga nan ne wato burin su wato zai kare idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babu musali ina ga saboda lokaci zamu iya tsayawa anan abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wataala wato ya yafi mana a babu musali amma mu fahimta cewa mutun ya nemi abincin da zai ci da abincin da zai sa bakin sa ya kare mutuncin sa da iyalansa da abin da ya kamata haka wannan ba laifi bane ba a shari'a amma mutun ya karkata ci da'iman wa abadan sai yayi arziki ta koyaye ne ta karfi da yaji sai ya gina gida yayi wane ne ya tara dukiya to wannan shine wato laifi wato a shari'ar musulunci manzon Allah yayi hadisi yake cewa innar ruhul qudus nafaka fir ruh lan tamuta nafsun hatta takmila rizqiha lalle ruhul qudus shine mala'ika jibril yayi fura a cikin rai kenan mala'ika jibril ya fada wa manzon Allah lan tamuta nafsun babu wata rai da za ta mutu hatta tastakamila rizqaha har sai ta hada cinye arzikinta in kaga mutum bai samu abu ba to Allah bai rubuta zai samu bai rubuta ba zai samu shi yasa da manzon Allah ya hadisi yace inna ahdakum yujma'u kalquhu fi badani ummihi 40 yawman nufa summa yakunu alaqa misul zalika summa yakunu mudiga misul zalika summa yursalu alayhi almalak fayanfaku fihi almiru sai ce fa ya'muruhu bi 40 kalimat cewa mala'ikan nan akwai malakul rahimi da Allah ya tanade shi da kanas saboda mahaifa shi aikin sa kawai daga jerin gwanan mala'iku waɗanda suke yin aiki akwai malakul rahim mala'ikan mahaifa ne daga zarar ciki ya shiga shi dawainiyar sa a abin da yake cikin ciki haka Allah ya halicci wannan mala'ikan sunan sa malakul rahim to idan ya busa wa abin da yake cikin ciki rai to kuma zai umarce shi da abubuwa guda hudu bi kitabati ajal ranar da mutum zai mutu zai rubuta yana cikin cikin yatimas shine wa bi kitabati wato ajali sannan mi wa rizqihi da kuma arzikinsa wa amalihi da aikinsa wa sa'idin ko wa shaqiyin aw sa'idin cewa shi marashin rabo ne ko mai rabo a lahira tun yana cikin cikin yatimasa zai rubuta wannan shine abinda malume suke kiranta wato qadarul umri wato qaddara ta rayuwa akwai kuma qadarul kauni ita ce wanda Allah ya rubuta ta a lauhil mahfuz tun kafin ya halicci duniya da shekara 50 bayan ita kuma akwai qadarul hauli wacce ce qadarul hauli shine duk shekara sai Allah ya saka yin tajdidinta a cikin watan Ramadana a daren Lailatul Qadr sai Allah ya saki kuma akwai qadarul yaumi qaddara ta kullun wanda Allah madaukakin sarki yasa yake yin tajdidinta shine huwa minan kulli yawmin huwa fi sha'an kullun Allah yana cikin sha'ani kullun sai ya daga kai ya kalli lauhil mahfuz sama da 300 idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani za a yi yanzu me za a yi yanzu kawai Allah ya zarta dan haka to komi na dan adam Allah madaukakin sarki ya riga ya hada masa lokaci rana ne da lokaci yake jira kuma manzon Allah yace menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu don Allah sai Allah ya canja masa abin da yafi shi alkai ya san wannan abin gashi idan ya shigo bai da ba hanya ce mafi menene hanya ce wanda bai kamata a ce ya nemi arziki ta wannan hanyar ba ko kuma hanya ce abin da aka kawo masa din bai dace ya karbe shi ba la Allah haramun ne ko abin da ya kama da haka to idan yayi hakuri sai Allah ya kawo masa wanda yafi wannan mi alkhair kuma ta hanyar da take mi halal wanda ba zai samu tambaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama ba manzon Allah ce kullu lahmin nabata min as-sut fa an-naru awladi duk tsokar da ta fito sanadiyar haramun wuta ita ce ta fitancanta da ita idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai mutum ya ci abin da yake wato haramun ne a cikin cikinsa allahumma illa idan haƙin Allah ne idan Allah ya roki sai Allah ya yafe masa da Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim amma kuma idan haƙin wani ne Allah baya gafarcewa Allah baya mi yafewa sai wancan ya mi sai wancan wato ya yafe shi kuma idan an je lahira rana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana ce da babu mi dinare ballantana wato dirhami illa alhasanatu wassayi'a sai dai kyawawan ayyuka da mi da munana cewa idan mutum ya je da kyakkyawan aiki alhali a duniyan ce ya cuci wani sai a yabi kyawawan ayyukansa sai a bashi idan kuma bai je da kyakkyawan ayyuka ba sai munana sai a sake ebowa munanan ayyukan wancan shi ma a dora masa da shi za a sakanta musu a ranar tashin alkiyama in ba ai sa'a ba kuma a gargada shi wato ya zamo wato a gargada shi zuwa wuta wannan shine fallashashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya kare mu sannan ya azurta mu da abin da yake wato halak ne sannan kuma ya sanya mana kana'a wato a cikin wato zuciyar mu dan kowa Allah ya azurta shi da kana'a to yayi babban rabo shi yasa manzon Allah ya ce laysal gina min kasaratul ard walakin al gina gina al qalb ba wadata bane ba arziki bane ba yawan wa kadarori iji manzon Allah wancan nasa wancan nasa wancan nasa sai manzon Allah ya ce walakin nal gina ginal qalb wadata ita ce wadatar zuciya duk wanda Allah ya bashi wadatar zuciya duk abinda Allah ya bashi komun karancin sa ya yadda da abinda Allah ya bashi to Allah madaukakin sarki ya masa arziki amma idan aka sanya masa talaucinsa a gaban idaninsa to ya shiga akunsa a rayuwarsa. In bin manta ba na taba ba mu labari, ina jin karatun wani malami a shosu yake dan fada cewa wani daga cikin manya ko wani cewa ya dan duba balance din kudinsa da ya rage a banki sai ya ga wato abin da ya rage miliyan 100 sai yanki jiki ya fadi talauci ya fara mi rabansa ba komai ne ya jawo ba rashin mi kana'a ne da kuma gina alƙalibi shine ya jawo amma yau idan mutun yana da 20 ko 10 to ji zai kaman shi mai arziki ne idan yana da wadatar zuci shi yasa manzon Allah yake cewa ku dinga duba waɗanda suke ƙasa da ku kada ku duba waɗanda suke mi sama da ku idan mutun zai na hangowa na sama da shi to kullun ba zai gode wa Allah ba kullun kuma buracansa mi zai yi karuwa amma yau idan ya duba yau shi yana da 20 a aljihunsa to wani kuma aljihunsa babu koko ba haka bane ba to da wannan ne zai gode wa Allah madaukakin sarki da wannan ne kuma zai yada idan yana ganin cewa shi yanzu gidansa karami ne yana so ya kare gida to wani ba shi da kotaku a babu misali yawan gine-gine da muke kuma manzon Allah ya ce babu abin da dan adam zai yi da na sani a lahira sai ginin da ba shi da amfani haka manzon Allah ya fara haka manzo Allah ce komai abin da dan adam ya kashe ana iya bashi lada a kai amma banda ladangi amma mutum ne ya ta gina 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 ba dalili ya gina ɗakin da ba zai yi amfani da shi ba ma sai ya zama ɗakin mahjur ɗaki ne wanda idan kuma ya zama mahjuru to aljanu ne suke kwana a cikin sa manzo Allah ya ce kamsu mawadi ko kamsu amakin fil bait yaskunu aljinnu wurare guda biyar a cikin gida aljanu yana zama a cikin su Na farko manzon Allah yace al-hammam ban daki. Nabi yace wal hujratul mahjura da dakin da aka kaurace mata babu kowa a cikin ta. Na uku yace wasrashil mabsuda da abinnan shimfudar da take shimfudaddiya. Idan mutun ya tashi a shimfudarsa sai nadewa ake a ajiye ba a sake shimfudawa. Idan aka sake shimfudawa aljini ne yake zuwa ya kwanta. Na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa makanil ishtialin nar da kuma wurin da ake fura wuta iji manzon Allah wurin da ake fura wuta kitchen wurin zaman aljanu ne iji manzon Allah dan haka duk wanda zai shiga kitchen yana shiga da bismillah na uku manzon Allah yace wasiyabul muallaqa da tufafin da ake rataye ta abatta kai ba a amfani da ita ita ma aljanu yana makalewa a cikin ta wata rana ma har su dauki dani su sa su je su iyo yawon su fito idan mutum bai hankali ba yana zuwa yana iba sai ya ebi aljani ko aljanin ya ajiye dansa su kuma suna da saurin intakam a babin musali to mai muhallin shahid ita ce hujratul mahjura dakin da babu kowa a cikin ta a cikin gida aljani ne yake zama dan haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk